Yayin da rikici tsakanin manyan 'yan siyasar jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ke sake daukan sabon salo a wannan mako ne a jihar Kano ta dau zafi, inda gwamna Abdullahi Ganduje da tsohon gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso kowannen su ke yunkurin janyo sanata Ibrahim Shekarau ga harkar siyasar sa. A yanzu haka dai taurarin Malam Ibrahim Shekarau ke haskawa, inda yake kokarin tsayar da hankalinsa a jam'iyya daya ko ya zauna a jam'iyyar APC ko kuma ya canja shika. A jiya Lahadi ne dai Rabi'u Musa Kwankwaso ya kaiwa Malam Ibrahim Shekarau ziyara domin zawarcin sa. Tun da farko dai yaran Kwankwaso ne suka fara kaiwa Malam Ibrahim Shekarau ziyara, ga kuma abin da Kwankwaso yake cewa a gidan Malam Ibrahim Shekarau.
Da ma lokaci muka yi magana da shi akan yadda kamar take da kuma yadda muke son daga ta zama a nan. Kowa ya san inda muka samu kanmu a wannan ƙasa, musamman ma da jihar. Abubuwa sun zama wani ilimi masu yi ajiye bayani a cikin wannan tsarin na demokuraɗiyya. Ku tabbatar da cewa an kawo tsari wanda al'ummar jihar Kano baki ɗaya za mu zama haɗu ne abin da ya dace domin a canza akalin jihar Kano daga inda take kallo yanzu zuwa tsari na alheri, ci gaba, harkar ilimi, zaman lafiya da kasuwanci da sauransu.
Shima Malam Ibrahim Shekarau ya tofa albarkacin bakinsa dangane da ziyarar da Rabi'u Musa Kwankwaso ya kai masa.
Kwarenye na da ɗan tashi kaɗan ya riga ya faru kamar dai ba aure ne a ce an kawo kudin ana yewa ana so, an kawo kudin zuwa uwa da uwa, an kawo kudin baiko ranar ɗan aure ne ta ce kurkus.
Tuni dai ake da masaniyar cewa bangaren Malam Ibrahim Shekarau da gwamna Ganduje ke da 'yar tsama, inda dai a wannan makon da aka yi bankwana da shi ne gwamnan Kano ya kai ziyarar bazata ga Malam Ibrahim Shekarau, ko da yake ziyarar bata cimma nasara ba. A kokarin mu ta jin bakin Malam Ibrahim Shekarau dangane da ziyarar da gwamna ya kai masa, ya ce a wannan mako ne zai bayyana matsayarsa. Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Najeriya.